Chaim Rachaim Bechav Avdei Echu Nararati Yeram Avlam Chu Tira Yini Uyvai La da 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 mo yo 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 yi Al ti yo yi Al ti yo yi mishka Ke bo 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 yi dechu Uy ba yi La da 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 mo yo 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 yi La da da mo yo 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 yi Zvi yil ba yidis Ti yifa vabar ta yini Uy uy rachayim 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 Becha vabar te yechu La da 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 ti da Allah mkhu ti da yini vivai La da 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 mo yo 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 yi Al si yo yi Al ti yoy mishka Kevo boi dechu Uy vayi La da 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 mo yo 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 yi La da da mo yo 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 yi Zvi yil vayi di Ti yifah vabar ta hi Oy vai Oy ben du vida babe de khu Oy vai vigulai yini Oy vai oh vai Oy La da da ti da da you boy vi gulaini you boy vi gulaini you boy vi gulaini da 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 تهبم علي وشام نوشي وشي الخودا
Sashim. Ay, di, 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 di.